sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka, yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin inshoran marasa gata da ake kira Obamacare. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya ce kasar ta kakkabo wani tauraron dan adam na harkokin sadarwa daga sararin samaniya. Hukumomin kasar Mozambique da hukumomin agaji na kasa da kasa suna kokarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka bace sakamakon wata mummunan iska.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani hari da aka kai a yankin Difa da ke Jamhuriyar Niger yayi sanadiyar halaka mutane 14. Bayan haka za ku ji cewa wasu mazauna wani yanki a karamar hukumar Wukari a jihar Taraban Najeriya sun kauracewa matsugunan su don gujewa barazanar da suka yi zargin wasu sun yi musu. Muna kuma dauke da rahoto akan wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai a yankin garin Ilele da ke jihar Sokoto mai makwabtaka da Jamhuriyar Niger. Sannan za ku ji shirin himma wanda Abdul Aziz Adile Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasar Amurka, yayin da gwamnatin Trump ta sake tado da batun soke tsarin inshoran marasa galihu da ake kira Obamacare. Yan jam'iyyar Democrat kuma suna kokarin karawa dokar da aka kafa ta shekarar 2010 karfi. A ranar Litinin din da ta gabata, ma'aikatar shari'a ta goyi bayan wani hukunci da kotun tarayya ta yanke cewa tsarin inshorar da ake kira ACA a takaice ya saba wa doka. A lokutan baya, gwamnatin Trump ta ce ya kamata a yi watsi da waɗansu bangarorin tsarin, amma ba a soke baki ɗaya ba. A jiya Talata, shugaba Donald Trump ya ce yana so a nemi dokar da za ta maye gurbin waccan.
The Republican Party will soon be known as the party of healthcare.
Nan ba da dadewa ba za a rika kiran jam'iyyar Republican da suna jam'iyyar kula da lafiya, ku zuba ido ku gani. Wannan ya janyo martani mai tsauri daga ƴan jam'iyyar Democrat a majalisa. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattijai Chuck Schumer ya bayyana cewa
President Trump said the Republican Party will be the party of health care. If that is true, God help middle class Americans. Because Donald Trump.
Idan lallai haka batun yake, Allah ya taimaki Amurkawa masu matsakaicin ƙarfin aljihu. Sabili da Donald Trump yana so ya ƙara farashin magani, ya janye kariya da ake ba waɗanda suke fama da waɗansu larurai, ya hana miliyoyin mutane samun kula da lafiyarsu, ya kuma gayawa 'yan shekaru 21 zuwa 26 cewa yanzu ba za su ci moriyar inshorar iyayensu ba. Prime Minister kasar India Narendra Modi ya ce kasar ta kakkabo wani tauraron dan adam na harkokin sadarwa daga sararin samaniya a daidai lokacin da yake shiga cikin kasar da ta kirkiro na'urar kare makaman da ake amfani da su a tauraron dan adam. A cikin wata sanarwar bazata ga al'ummar kasar a yau Laraba, Modi ya bayyana shi a matsayin babban nasara ga kasar a fannin kwarewa da take da ita a fasahar kare sararin samaniya. wani makami mai linzami da aka harba daga gabashin India ne ya kakkabo tauraron dan Adam din daga nisan tazarar kimanin kilomita 300 aka kuma harbo shi cikin mintuna 3 inji shi Modi ya kara da cewa bai ayi gwajin da nufin haifar da wani yanayi na yaki ba ina so in tabbatar wa al'ummar duniya cewa ba za a sami wannan sabon karfin aikin soja da nufin kaiwa kowa hari ba wannan shiri ne na tabbatar da kare kasar India kasar India ita ce kasa ta hudu bayan Amurka China da Russia da suke amfani da wannan makamin kare makamin tauraro dan Adam Hukumomin kasar Mozambique da hukumomin agaji na kasa da kasa suna kokarin magance mummunan tashin hankali da kuma mutanen da suka bace sakamakon wata mummunan iska. Da a yanzu haka kasar Mozambique na fuskantar sabon barkewar cutar kwalara. Babban jami'in kiwon lafiya Usaini Isa ya shaida manema labarai a yau Laraba cewa An sami mutane 5 da suka kamu da cututtuka da kuma suka shafi gurbacewar ruwa a wani yanki na birnin Beira inda guguwar ta fi barna lokacin da guguwar ta lallata garin Mozambique, Malawi da Zimbabwe a makon da ya gabata. Iskar mai karfi ta lallata kayan gine-gine a garin ciki har da hanyoyin ruwa da tsarin samar da ruwa mai tsafta. Ma'aikatar kiwon lafiya suna fama da yawaitar mutane da suke fama da barkewar cutar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta ce ana kyautata zaton za a kai magungunan rigakafin cutar kwalara 900 a cikin yankin a wannan mako. Sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce A ranar Talata da ta gabata al'ummomin kasa da kasa na bukatar gaggawar tallafin kuɗi don taimakawa kasashe 3 na kudancin Afirka wanda mummunan iskar ta afkawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jam'iyyar adawa ta Putai a kasar Thailand ta ce ta hada karfi da kananan jam'iyyu 6 da nufin samun rinjaye a majalisar wakilan kasar da kuma kafa gwamnati ta gaba. Sudarat Kuyerufan dan takarar Prime Minister na jam'iyyar Putai na Thailand ya sanar da hadin gwiwa a yau Laraba a birnin Bangkok. Inda ya ce sun lashe akalla kujeru 255 a cikin kujeru 500 da aka kada kuri'a a zaben da aka yi a ranar Lahadin da ta gabata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga yankin Difa a jamhuriyar Niger na cewa wasu ƴan kunar bakin wake sun tarwatse a lokacin da suka yi kokarin kutsawa wani barikin soja a yankin a daren jiya Talata abinda ya baiwa wasu ƴan bindigar damar afkawa wani bangaren garan har suka kashe mutane kimanin 14 wasu su 7 kuma suka jikkata suna can kwance a asibiti wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma na da ƙarin bayani
Rahotanni daga yankin Difa na cewa a wajejen karfe 11 na daren jiya Talata ne wasu ƴan kunar bakin wake 2 suka tarwatse a wani lokacin da suke kokarin isa wasu muhimman wuraren hukumar gundumar Gegime dake gabashin birnin Difa a daidai lokacin da wasu waɗanda ake kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka cinna wuta a wani bangaren garin kamar yadda wakilin kungiyar Alternative Expositor a yankin Difa Mara Muhammadu ya shaida min ta waya
wurin wannan anguwa wanda ake da kace administrative anguwa inda akwai barikin soji da gendarma da biron prefema hadda biron magajin gari don kuma da wani anguwa ake wanda bayan kasuwa wanda ƴan gudu hijira suke zaune aka ji fashe-fashe kuma wannan anguwan nan hadda wuta ya tashi ne ta ci mutane suka cincin da wuri to basa duka alamu dai sai abin da ya lafa ne dai aka gane cewa ashe Boko Haram ne suka kawo hari kuma wannan bakin wake 3 bikin sun samu sun tara ɗayan kashe ta akai zama-zama suka kashe ta gaban ofishin magajin gari ɗayar kuma har ta shiga cikin barikin na gendarmomi ta shiga da gidan wani ta tashi da iyalin shi wani gendarma kenan don ka wancan anguwan kuma sun yi kone-kone sun kashe mutane an yi asarar rayuka an yi kona gidaje kuma an kona mutane kuma sun yi garkuwa da mata biyu da maza biyu
wato kana nufin daidai lokacin da su ƴan kunar bakin waken suka tarwatse a wannan lokaci su kuma mayakan Boko Haram suka kai hari a wani bangare na garin Nagegime
bisa duka alamu da ya tare suka zo kenan su suka tura ƴan kunar bakin waken biyu suka shigo cikin gari
yanzu mutum nawa za a iya cewa suka rasu kuma nawa suka jikata
zuwa yanzu dai mutum 14 dai akalla sun mutu nan ma an kawo kamar mutum 7 haka wanda da suke tsanani an kawo su kenan babban likitan jifa an kawo su za su dauki magani
cikin wani hali ake a Gegime da baki ɗan yankin na Difa
to ka san duk yau kwana 3 da suka wuce a garin Gadam da Alai Mainari aka kawo hali aka yi kone-kone nan ma duk mutanen sun tashi dama sun shigo cikin garin Difa yau da safe ma akwai fefe da magajin gari sun yi wani taro inda ni ma na halarta da masu gari-gari inda ake nemowa yaya za a yi a cimma wannan abun ya wani irin shawara mutanen gari suke iya badawa don saboda a kai ma shugabanni a samu a cimma wannan.
Na tuntuɓi magana takardar gwamnan yankin Difa Yahaya Godi ta wayar telefon ga amsar da na samu.
Bienvenue chez RTL. Votre correspondant a éteint son téléphone ou est hors couverture réseau. Veuillez rappeler ultérieurement.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kuma da na gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma zamu leka Najeriya. Yanzu haka al'ummar garin Shankai da ke yankin Wukari a kudancin jihar Taraba a Najeriya na ci gaba da kauracewa gidajensu biyo bayan barazanar da wasu sanye da kayan sarki suka yi masu lamarin da har ya kai wasu sun kife a ruwa yayin da suka yi kokarin ketarawa zuwa jihar Nasarawa da ke makwabtaka da su. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahota.
Rautanni kuna cewa wasu sun yi da kayan sarki ne fa suka shiga garin suna barazana da bindigogi ga mazauna garin na Shinkai da ke yankin Wukari a kudancin jihar Taraba. Lamarin da ke jama'a ficewa yayin da wasu kuma suka rasa rayukansu sakamakon kife wanda jirgin da suke ciki ya yi. Kuma al'umman da yana make Taraba ne zuwa ƙauyukan Awaitunga, Tekula da kuma garin Lafiya da ke jihar Nasarawa. Kamar yadda wasu mazauna garin na Shinkai suka tabbatar.
Wasu rahotanni ma suna cewa mai yaga sai kan cewa garin Guduwa akwai wanda masu kara rasa rayukansu wajen getar kogi.
Gwamnatin jihar Taraban wanda ta tabbatar da halin da ake cikin ta ce yanzu haka tana bincike tare da tuntubar hukumomin da abin ya shafa kamar yadda kwamishinan yaran labaran jihar Honorable Samun Dogare ya karin haske. Wanda ta tabbatar da abubuwan da suke faruwa a yankin na Shinkai ta ce yanzu haka tana gudanar da nata binciken a cewar kakakirin na 'yan sanannen jihar ASP David Misal.
Na kira bidiyo mu da su da sun nan, let me get more details. Sai mu yi muji kamar yadda suke a abin nan, but it's like military have gone there for our operation, so I don't know really what happened.
A baya an sha samun tashi hankula a yankunan na Ukare da ke makwabtaka da jihar Benue, lamarin da ya kai kafa rundunar kota kwana, wato Operation Wild Strike a tsakanin jihohin biyu. Ko da yake a wasu lokutan aka yi zargin wuce gona da iri. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Nigeria.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar. A daren jiya Talata ne waɗansan mahara su 12 dauke da makamai suka afkawa wani yankin Ilela dake cikin jihar Sokoto a Najeriya, lamarin da ya yi sanadiyar jakkata wani attajiri. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Haruna Mamman Bako.
Waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka afkawa waɗansu bayan Allah a cikin daren jiya a garin Bakin Duci dake cikin ƙaramar hukumar mulkin Ilela dake cikin jihar Sokoto tarayyar Najeriya akan iyakar Niger da Najeriya, inda suka kai samame wa wani attajiri daga farko da yanzu haka ke Sokoto birnin Shehu cikin wani halin rai kokoi mutu kokoi, yayin da ɗaya mutumin garin da suka afkawa yake cikin rauni sosai bayan sun dankara masa dankaren kashi. Alhaji Abdullahi Magaji shine hakimin garin Bakin Duci.
Wanda an kawo rauni shine can Sokoto, saboda sun manga samu shi kuma sun bashi kashi sun sare da adda. Kartushi shidda an ka samu, an dai kuma an ba ma'aikanta can Ilela. Da bin dugoge sun kazo, kuma sun yi halibi shidda, saboda ko wata wurinta ta haya shi wurin ceto bai zuwa shi na jin dindiga. Kaga shi ga hana shi ta yi. Da garana da ƙarhi bai da rabi, sun kai ƙarhi uku suna yi. To ko da sun ka ganga dai hudu ta yi, to ayi mai shiga su can wanda bai da lahiya an ka tai da shi Ilela asibiti. Kada sun ka tafi gida, sun ka taka, sun ka shigo gida, sun kai ma wannan kara aiki, sun yi bashi kashi, sannan sun kai mai halin.
Maharan su 12 ne dauke da makamman da suka hada da bindigogi da addaye suka afkawa garin na Bakin Duci. Hakimin garin ya ce mutanen garin Bakin Duci sun shiga halin tsoro da zaman tartar da ma zulumi da shakku mai yawa yanzu haka.
Hankalin su ta shi kika tunda saboda an ka ce ana halibi wani bai zuwa, ta hankalin kowa bai tashi. To saboda haka na mu abinda muka so tsaro muka so, ya mu hakoma Ilela ai musu magana san holin tasha su sa a zangana tsaro. Kaga ya yi asaido haka, hankalin mutane ya tashi, kullum dandan dake sun ce dawa za su yi, ba su ba su kwana gidajen su tunda an shiga tashi hankali. Wanda ya ce dawa za su yi shin kana koma, su 12 sun ka zaka wanda ka jin bindiga shi yana tahowa. Amma akwai masu tsaro sun kama su, ka gani an huta ko kuma yanzu na gani ana
waɗansu mutanen na garin Bakin Duci na ci gaba da tsira daga garin, ganin cewa maharan sun sanar da su cewa za su dawo zuwa ga sauran jama'a garin nan ba da ɓata lokaci ba. To ana cikin haka ne a yau da safe Allah ya tsirar da rayuwar wani direban motar Dangote Cement a tsakiyar garin birnin Kwanni, bayan da ya kashe wata mata da ta fito daga garin Dabisu zuwa kasuwar birnin Kwanni tana akan kabu-kabu a daidai lokacin da mutane suka yi ca gare shi. Allah ya sa 'yan sanda da ke kusa suka kubutar da rayuwarsa kamin su kai shi hedikwatar rundunar tasu, inda suka ce muna suna ci gaba da bincike yanzu haka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na Muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC a gogon mu anan na cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma bata garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Bari mu bar bakon na gabatar da kansa.
Sunana Abubakar Garba Junaidu, haifafen garin Kaduna ne a Najeriya. Wato Allah ya yi makarantar primary na a garin Kaduna mai suna Captain School, daga nan na nufi Bariya College Zaria. Daga Bariya College Zaria na fara aiki a gidan Radio Najeriya na Kaduna, daga nan kuma sai je a makarantar horar da yan jaridu ta Lagos wanda ake kira NIJ NIJ a Ogba. Daga nan kuma na dawo na cigaba da aiki ne a Gen Radio cikin hukuncin Ubangiji, sai na sanya koma sai zai Bayero University sai na karanta mass communication. To ana nan dai bayan aikin da nake a Gen Radio sai Ubangiji Allah ya sa aka tura ni na je jihar Oyo, aka haɗa min da jihar Oyo, jihar Osun. Na kasance ni ne wakilin Gen Radio Najeriya na Kaduna a jihar Oyo da Osun, amma ina zaune a garin Ibadan. A Oyo na shekara biyu ina aiki ina wakilin Gen Radio Najeriya na Kaduna a jihar Oyo, mai kula da jihar Oyo da jihar Osun. To daga nan na koma kuma aka mai da ni Kaduna cikin kucin Ubangiji. Can sai lokaci na gajiya, kai lokacin barin aikin ya shi, na bar aikin sai na shiga harkar kasuwanci na kuma. Harkar kasuwanci ya ɗauke ni, ta kai ni kan Turai, musamman ma ƙasar Jamus ɗin da nake zuwa nan, nake zuwa siyan motoci.
Kenan a Nigeria shekara nawa kai kana aikin jarida?
Shekara 15.
Shekara 10, cikin shekara 15 nan kayi TV ko ko radio kawai ne kai?
Harka ta na radio ne kawai.
Kenan ka samu ka tattauna da shugabannin Najeriya da dama wanda suka taka rawar a zo a gani, kamar mu ce gwamnoni da sanatoci da ƴan fararen hula?
Kwarai da gaske mun na samu na hira da mutane da dama, a cikin su har da marigayi Shehu Musa Yar'Adua. Na hira da marigayi Abiola shi ma lokacin da ya zo Ibadan.
To cikin duk wanda ka yi ma ka tattauna tare da su, wace hirar ce da ka tattauna da cikin wani cikin su wadda ta baka kuzari ci gaba da aikin jarida?
Wato Abdulaziz, akwai wani abu da aikin jarida, ba zan ce maka takamaimai ga wani aikin jarida, wato a zuciya yake, idan har kana son yi a kowane lokaci za ka yi shi. Ni ko bacci ne ka tashi ka ce min ga abin da ke so, in insha Allah in dai magana aikin jarida zan je in yi shi. Ban ga wani aikin da zan ce ya bani tsoro ba aikin jarida. Wanda ma dai ya fi jin daɗinsa shi ne, akwai lokacin wata shekara a wani gari ana kiran garin Egan a cikin ƙasar Amin, garin Nufawa ne a cikin jihar Kwara yake. A lokacin sai aka tura ni da ni da wani Ibrahim Bako, da ni muka tashi muka tafi garin, don a lokacin gwamnan jihar Kwara a lokacin ya ba wannan sarki mai daraja ta biyu. So sai aka tura mu, aka ce muje mu halarci bikin. A lokacin da muka kai muka isa tallafai muka bi mun je Mina, daga Mina sai muka je bakin wani ruwa muka aje mu samu.
Okay, to daga nan kuma kace mal Abubakar sai ka fara shiga harkar kasuwanci, sai ka je Jamus. Me dalilin ka zuwa Jamus?
Abin da ke yin Jamus a lokacin nan, abin da ke yin Jamus saboda magana sai motoci ne. A lokacin ina shiga harkar sai motoci daga Jamus, ina kawo su Najeriya ina saidawa. To na cigaba da haka nan, kuma sai wani lokaci na ga mutane sa ce ana yawan ci ana son mota American Express. American Express kai bari ma dai in je Amurka ne, ita ma je mun je ta katar gani cikin hukuncin Ubangiji. Na shigo Amurka kuma wallahi sai san kasar ta kwanta mu a rai. To sai na ce na gurin zo kare da yin da yasa to na haka gani zo da Amurka haka kai daga yau da wanda nake yau a Amurka yanzu haka. Kuma alhamdulillah masha Allah ne wa Allah godiya, zaman Amurka ne kam sai alhamdulillah.
Nan na ce da ka zo na Amurka sai ka fara aiki ne ka fara yi, kuma ya ka san da wace hanya ka bi domin ka samu sauyin rayuwa?
To ai kasar wato Amurka kasa ce wadda yake, idan dai ka zo ka riƙe gaskiyarka, in za ka shekara 1000 a kasar nan, hukumar kasar ba ruwansu da kai, in dai za ka bi doka da oda. Kuma ina jin ni a duniya ina jin babu mai bin doka da oda kamar ɗan Najeriya a koshi da bin doka da oda, in dai har aka gindaya masa insha Allah zai bi. To kaga abin da ya kawo mu ga yau kenan, saboda bin doka da hukumomin ƙasa suka gindaya. To shi kenan shi yasa muka kai ga har yanzu muna abin da muka ga dama a ƙasar nan.
To Malam Abubakar Zainadu kenan, mun gode da bamu damar tattauna da kai a cikin shirin namu na himma ba ta grago, wanda ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Ni Abdulaziz Adli Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A gaida Abdulaziz Adil Turo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya tone daga Alhaji Umar Forever Gashuwa inda yake cewa fatan alkhairi ga VOA Hausa. Allah ya sa kalaman da shugaban hafsoshin sojojin Algeria yayi kan shugaban kasar ya sauka daga kujerarsa ya sa ba siyasa bane. Sai sako na gaba inda sakon haɗin gwiwa ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Haruna Aki Taylor a jihar Jigawa inda suke cewa Assalamu alaikum muryar Amurka dan Allah ku ba mu dama mu yi tur da Allah wadai ga ƴan kasar Isra'ila akan yadda take ruwan wuta akan al'ummar Palestinawa a Gaza kuma muna kira ga kungiyar kasashen musulmai ta duniya da su taimaka musu. Sai Alhaji Mele Yusufari inda shi ma ce waye Assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da hukumar zaben Najeriya INEC ta dauka na sanya gobe Alhamis domin zaben cike kammala zabe a jihar Adamawa yayi daidai da fatan Allah ya sa ayi zabe lafiya a kammala lafiya. Sai sakon Husaini Abba Dambam daga jihar Bauchi inda yake cewa Salam VOA Hausa. Ni a ra'ayina tunda shugaban Algeria ya fasa tsayawa takara wa'adin na biyar abinda ya kamata shine a gudanar da zabe in ya so duk wanda yayi nasara sai ya karbi mulki daga wajensa. Sai sako daga Siano Gumel Zangon Daura inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Furucin kungiyar EU a ƙarshen zaben jihar Kano bai dace ba. Muna fatan EU za ta nemi abuwan gwamnan Kano Alhaji Abdullahi Ganduje. Sai sakon ƙarshe a yau inda ya fito daga Rulwano Ibrahimu ba Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Zaben cike gurbi da za a yi gobe a nan jihar Adamawa sai mu ci Allah ya sa a yi cikin sa'a.
To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Waɗansu shugabannin ƙasashen yankin Larabawa suna fargabar cewa da alama za a sake fuskantar bore da aka yi a yankin shekarun baya. Sabili da haka suka fara ɗaukar matakan murƙushe su bisa ga cewar masu sharhi. A cikin 'yan makonnin nan a Algeria, dubban masu zanga-zanga da aka samo daga dukkan ɓangarori suna yin waƙa da larabci suna cewa mutane suna so gwamnati ta tafi. Suna fatan ganin ƙarshen mulkin shekaru 20 na Abdulaziz Bouteflika wanda ba a gani a fili tunda yake fama da mutuwar rabin jiki a shekarar 2013 ya ƙara ƙarfafa a cikin sa'o'i 24 da suka wuce a hannun sojojin Algeria. Babban jami'in soja na Algeria ya buƙaci shugaban ƙasa a ranar Talata da ta gabata cewa akwai rashin cancanta yayi mulkin ya ƙara da cewa yayi la'akari da buƙatun mutane da suke da shi kuma ya kamata a dakatar da shugaban ƙasar. Dole ne mu samu hanyar fita daga wannan rikici a cikin tsarin mulki, inji General Ahmad Sali a lokacin da yake ganawa da manema labarai a gidan talabijin na ƙasar. Batun tsarin kula da lafiya ya sake kunno kai a siyasa Amurka yayin da gwamnatin Trump ta sake tado batun soke tsarin inshoran marasa galihu da ake kira Obamacare. 'Yan jam'iyyar Democrat kuma suna ƙoƙarin ƙarawa dokar da aka kafa a shekarar 2010 ƙarfi.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan abubuwan da za ku so gwamnoni da 'yan majalisar yankin ku su yi maku domin ciyar da ƙasar gaba. Yanzu a madadin Zarawa Aminu Fagida ta taya na gabatar da shirin da Ministry Liberation da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyar Mr. Joni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.